Every's clear. All you can make my song dance.
Rafa tafa, sari duniya ko karke, maza waza kar lo, maza waza kar lo. Rafa tafa, sufi bando ko karke, nasha basha kar lo, nasha basha kar lo.
Shut up.